وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi a yau muna 10 ga watan Sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 9 ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 12 a cikin wannan littafi na al-aqidatu tahawiyya wallafar babban malami al-imam abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama at-tahawi a wannan masallaci mai albarka nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya muna bayani akan wato nukuta ta ko lamba ta 34 inda malam yake mana bayani dangane da abin da ya shafi ganin Allah malam yake cewa wal ru'yatu haqqun li ahli aljanna bighairi ihabatin wala kayfiyya kama nataqa bihi kitabu rabbina wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira malam yana mana bayani dangane da cewa tabbas mu'minai za su ga ubangiji ran tashin alkiyama ba tare da wato kokarin kamanta cewa yaya za a yi kaza ya faru ko kuma kokarin riskar siffar abin siffa ta kwakwabtin a nan duniya ba dalili shine Allah ya tabbatar mana cewa mu'minai za su ga ubangijin su ran tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisai masu yawa sun ya mana bayani akan cewa lallai bayin Allah mu'minai za su ga ubangijin su ran tashin kiyama kamar yadda muka karanta hadisai a satin da ya wuce Allah ka sanya mu daga cikin su zamu tashi insha Allah inda malam yake cewa wa kullu ma jaa fi dhalika min al-hadith as-sahih an ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama fa huwa kama qala duk abin da yazo a wannan babin ko a wannan munasabar dangane da ganin Allah hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama to ma'anar abin yana tafiya ne a bisa yadda manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallama irin yadda annabi ya faɗi to shine ma'anar abin la na da khulu fi zalika muta'awwilina bi ara'ina ba za mu dinga kutsawa ciki muna bada tawili bisa ra'ayoyinmu muna cewa a ganin mu ko a tunanin mu ya za a yi kaza ya faru ba a'a yadda annabi ya faɗa za a ga Allah eh za a ga Allah yaya ma'anar abin yake yana nan a yadda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala mutawahhimina bi ahwa'ina ba za mu dinga wato ba za mu dinga dibgar da mutane ko kuma a karkatar da abin bisa son zuciyarmu ba za mu dinga yin haka ba mu dinga sanya mu kanmu ko kwanto ko shakka ko wahami bisa ga son zuciyarmu mu ba za mu yi haka ba. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla. Domin babu wanda zai kubuta addinin sa, ya tsira addinin sa, sai wanda ya sallama ma Allah madaukakin sarki, wali rasulihi sallallahu alaihi wa sallama, ya sallama ya mika wuya kuma duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi, duk abinda ilimin sa ya cakude masa ya kasa fahimta, to sai ya maida ilimin zuwa ga mishi mai ilimin kuma shine Allah. Haka duk abinda mutum ya kasa fahimta sai ce wallahu a'lam. Amma dai Allah ya fada e, manzon Allah ya fada e, to haka yake kamar yadda Allah ya fadi, haka yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi, ba jayayya ba musu. Haka duk abinda Allah ya fadi cewa ga yadda yake, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi cewa ga yadda yake, to mu ba mu tsayawa wai tunani da kokarin siffanta abin bisa son zuciyarmu ko bisa ra'ayoyinmu, mu ahlus sunna ba mu haka. Abinda muka sani shine in Allah ya fadi to haka yake, in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi to haka yake, sawa'un kwakwalwarka ta iya hararo abin ko bata iya hararo shi ba, muddin Allah ya fadi, annabi ya fadi to haka. Allah ya sa muna fahimta. Malam yace wala yathbutu wala tathbutu qadamul islami illa ala zahari taslimi wal istislami. Malam yake cewa kuma daga cikin abin da zamu fahimta shine babu yadda za a yi digadigan mutum su tabbata akan musulunci illa ala zahari taslimi wal istislam, sai in an samu sallamawa da mika wuya akan duk abin da yazo a cikin nasi. Digadigan mutum ba za su tabbata a addinin musulunci ba, ya zama cikakken musulmi har sai in ya zama mai sallama ma dukkanin abin da yazo na nasin Qur'ani da Sunna. Duk abin da yazo a Qur'ani da Sunna zuciyarsa ta sallama ba tare da ya tsaya tawili ko kabantawa ba, ballanta za ya kai shi zuwa ga kokonto ko ƙaryatawa, ya sallama da mika wuya. Allah ya sa muna fahimta. To wannan shine zai tabbatar da mutum akan addinin, shine zai tabbatar da mutum akan addinin musulunci. Domin mutum sai a zo a ce masa ga abinda Allah ya ce, manzo Allah ya ce, sai ya ce wai a hankalce ya za a yi kaza ya kama, wai shi yanzu yana so wai a auna da nassin Qur'ani da Sunna da hankali, wai yanzu a hankalce ya za a yi kaza ya kama. Kamar yadda wani yake cewa wai ku salafawa wahabiyawa ƴan izala kun ce Allah na sama, sannan kuma kun ce duk ƙarshen dare yana saukowa zuwa saman duniya, yana ce ina mai neman gafara in gafarta mai, ina mai neman arziki in bashi, to a hankalci wai ya za a yi wannan ya kama hankali, wai saboda wani ana dare a Najeriya, wai a mai yiwuwa a China ba dare ake yi ba, to wani dare ake nufi? So yanzu yana so a masa muƙadana da hankali. To daga sanda aka ce ga Qur'ani da Sunna ku, to kowa mahaukaci ne har sai in hankalinsa ya nuna masa ya bi Qur'ani da Sunna, to wannan shine mai hankali. Amma indai aka ce ga Qur'ani da Sunna, to hankalin kowa ya faɗi, kowa hankalinsa ya faɗi, bai cika mai hankali ba, sai in hankalin ya nusar da kai sallama ma Qur'ani da Sunna, ba musu ba jayayya. Domin wannan abu ne wanda ya tabbata a cikin Al-Qur'ani da Sunna, Allah na sama ya tabbatar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya tabbatar cewa Allah madaukakin sarki yana saukowa a kowane dare, sanda kashin ƙarshe na dare, kashi uku na ƙarshen dare yayi saura yana zuwa saman duniya, yana ce ina mai neman gafara in gafarta masa, ina mai neman arziki in bashi, ina mai son bukata in biya masa bukata. Wannan Allah ya faɗa, wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, hadisi ingantacce. To yanzu me ya rage maka? Sallamawa. Idan har ka tsaya tambaya, to kana tuhumar annabin sallallahu alaihi wasallam, kana tuhumar Allah ne. kana faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu da maganarsa da hankali wanne za a dauka wannan kuma yana kai mutum zuwa ga kafirci Allah ya sa mu dace malam yace fa man rama ilma ma huzira anhu ilmuhu wa lam yaqna bi taslimi fahmuhu hajabuhu hajabahu maramuhu an khalis at tauhid wa safi al ma'rifa wa sahih al iman malam yake cewa fa man rama ilma ma huzira anhu ilmuhu duk wanda ya dage sai ya nemo ilimin da aka ja kunnansa aka gargade shi akan neman wannan ilimin ya dage sai ya san abinda aka sa masa iyaka akai cewa kar ka tsallaka shi kuma ya dage yana so ya san me kaza me kaza me kaza malam yake cewa to wannan abin da yi walam yaqna bi taslimi fahmuhu fahimtasa bata wadatu ta sallama ma Allah ta mika wuya ma ubangiji ba ya kasa sallama ma Allah ya kasa mika wuya ma Allah malam yake cewa to abin da zai faru shine na farko hajabuhu hajabahu maramuhu an khalis at tauhid wannan kokarin neman ilimin sanin abinda bai shafe shi ba sanin abinda ba a kallafa masa ba to zai sha makance tsakaninsa da hakikanin tauhidi zai raba shi da tataccen tauhidi wasafi al-ma'rifa da tataccen ilimi dangane da abinda ya shafe sanin Allah saboda an gaya masa ga yadda Allah ya ce ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma yana ganin cewa hakan bai masa ba yana so ya bincika a gaya masa yaya kaza yaya kaza yaya kaza to karshe mun karanta a baya ai in dai siffan Allah ne to la tudrikuhul afham kwakwalwarka bata isa ta diskiya Allah yake ba kawai Allah yana nan a yadda ya bayanin kansa yana ya daidaita akan al'arshinsa ya daidaita akan al'arshinsa ya daidaiton yake kwakwalwarka capacity kwakwalwarka ba ta da capacity da za ta dauki wannan fahimtar kwakwalwar kanka da fahimtar ka da hankalinka ba shi da wannan capacity din da zai dauki wannan da zai dauki wannan fahimtar wannan ramin kwakwalwanka yayi kadan yayi kadan saboda haka in mutum har yace wai zai dinga bincike akan Allah yana buga ma Allah misali bayan Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal indai Allah ya magana to kar ku tsaya buga ma Allah misali kar ku tsaya buga ma Allah misali kawai ku sallama ku mika wuya inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun saboda Allah shi ya sani ku kuma ba ku sani ba Allah na da masaniya akan komai ku kuma ba abin da ku sani duk abin da ku sani cikin ilimin Allah ne ya ga dama ya gutsura muku kadan ya ba ku wa ma'utitun minal ilmi illa qalila ilimin da Allah ya ba ku dan kadan ne to in kuka yunkura cewa kuna so sai kun san abin da Allah bai ga dama ya sanar da ku ba to wannan kuma sai kai ku zuwa ga wani daji saboda Allah ya faɗa cewa wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba abin da bai za su sani dangane da ubangiji sai abin da Allah ya ga dama to Allah ne ya ga dama ya faɗa maka ya daidaita akan al'arshi to kaifiyar yaya daidaitun yake ya shiga cikin wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha saboda haka sai ka sallama ka mika wuya malam yace karshe abin da zai fara yi shine fayatazabzabu bainal kufri wal iman haka sai ya koma yana tsakatsaki yana fluctuating tsakanin imani da kafirci yau yayi imani gobe yayi kafirci wat tasdiqi wat takdhibi wata dan ya gaskata shari'a wata dan kuma ya karyata wal iqrari wal inkar wata dan ya tabbatar da abin da Qur'ani ya zo da shi da sunna wata dan kuma ya inkari sai ya zama cewa shi kullun baya cikin wato masu sallama ma mashari'ar Allah subhanahu wata'ala baya kuma cikin waɗanda suke wato ainihin ƙaryatawa sai zama shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba shi ba mumini ba shi ba mushriki ba ya ki dai ya sallama ma Allah kuma ya ki yayi jayayyar da gaske kaga kenan ya fada cikin hatsari kenan saboda haka sai zama cewa yana cikin matsaloli wanda ƙarshe addinin sa zai koma baya addini kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi laka ƙarshe zai koma muwaswisan ta'ihan shakan za'iqan zai koma kullun cikin waswasi addinin sa zai koma kullun cikin waswasi kullun cikin dimuwa sannan kuma cikin shakka sannan kuma kullun zai zama karkatacce ne shi ba zai taba tsayuwa akan hanya ba daidaiciya ba zai zama la mu'minan musaddiqan shi ba mu'mini ba mai gaskata shari'a wala jahilan mukazziban shi kuma ba mai jayayya mai karyatawa ba haka shi sai zama bai imani ya gaskata ba kuma shi wani lokacin bai karyata ba haka sai zama yana tsaka-tsaki wata rana wannan su fusge shi wata rana wannan su fusge shi sai zama muzabzabina baina zalika la ilaha illa huwa wala ilaha illa shi bai zama cikin mu'minai cikakku ba shi kuma bai zama cikin kafirai cikakku ba la mu'minan musaddiqan wala jahilan mukazziban to ka'ida ce kuma a indi akan abin da ya shafi addini ne zaka tsaya kana jayayya da musu to zaka halaka annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imamu tirmidhi ya rawaito daga sahabi abu umamah al-bahili Allah ya kare yadda a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal illa utul jadala thumma tala ma darabuhu laka illa jadala annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wasu mutanen da suka taba bata bayan gashidiya ya zo musu face sulan batan su shine jayayya musu kaga yanzu ai shari'a ta zo mana shari'a ta zo mana qur'ani da sunna to in kaga mutun ya halaka to yayi jayayya da qur'ani da sunna ne to shine manzo Allah ya ce babu wasu mutane da suka taba bata suka halaka bayan ga shari'a ta zo musu sai ya zama sallan sulan batan su shine jayayya ya karanta fadin Allah ta'ala da yake bayani akan annabi Isa walan maduri ibn maryama mathalan idza qaumuka minhu yasuddun Allah ya ce lokacin da aka buga annabi Isa a matsayin misali Allah ya ce sai ga mutananka suna kokarin katange mutane daga fahimtar wane ne hakikanin annabi Musa annabi Isa wa qalu a alihatina khairun amhu suna cewa da allolinmu da annabi Isa wa yafi alkhairi Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala ba komai ya jawo suka buga maka wannan misalin ba sai jayayya musu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khisam wanda Allah ya fi tsana a cikin mutane shine mai tsananin musu mutum mai mugun jayayya da musu to Allah baya son sa Allah yana fushi da shi to ina kuma ga zaman musun da jayayya akan abin da ya shafi littafin Allah ne da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daka Allah yana cewa wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulli shaytanin marid kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir Allah yana cewa akwai daga cikin mutane man yujadilu billahi bighairi ilmin akwai wanda zaka samu yana jayayya da ayoyin Allah yana jayayya akan abin da ya shafi addinin Allah bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wa yattabi'u kulli shaytanin marid sannan kuma ya dinga bin duk wani shaydan wanda yake kangalalle ne yana bin hanyar shaydan yana jayayya akan abin da ya shafi addinin Allah ba tare da ilimi ba yana bin hanyoyi kangalallun shaydanu Allah ya ce ka sani kaga shi shaydan kutiba alaihi an riga an rubuta akan shaydan stamp daga Allah akan shaydan annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci shaydan ya kama hanyar shaydan fa annahu yudillu to shaydan zai batar da shi wa yahdihi ila adhabis sa'id sannan kuma ya wato ainihin shiryar da shi zuwa ga hanyar azabar wutan sa'id sannan Allah yana cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmi wala hudan wala kitabin munir akwai daga cikin mutane wanda yake jayayya dangane da abin da ya shafi ayoyin Allah yake jayayya da musu dangane da abin da ya shafi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bighairi ilmi ba tare da wani ilimi ba sai imuwa da son zuciya da jahilci da musu wala hudan ba tare da wata shiriya daga wajen Allah ba wala kitabin munir ba tare da wani littafi mai haskakawa ba kawai misali ne da kwatance-kwatance da kokarin karkatar da mutane daga hanyar Allah Allah ya ce thaniya idfihi yana mai karkatar da sashin sa li yudilla an sabilillah domin ya batar da mutane daga hanyar Allah Allah ya ce duk wanda ya zama wannan ita ce siffar sa to ya sani lahu fi dunya khizyun a duniya Allah zai hada shi da kunya da tozarci ba zai taba samun albarka ba a duniya yanzu kaga misali akwai wanda shi ya riga ya samu ransa in dai abu ne aka ce gashi nan ya zo daga Qur'ani da Sunna to sai yayi musu akai sai yayi jariya akai yanzu wani wai ya ce wai shi wai yanzu ya bada kwangila a nemo masa memory na tafsirin Malam Jafar wai zai sashi a gaba masa naqadi na ilimi kaga yanzu abin da ya samu ransa shine duk abinda Malam Jafar zai faɗa zai yi musu zai yi jayayya yujadilu fillahi bighairi ilmin kenan ba ilimi amma duk abinda zai fito daga bakin sa na ilimi to zai yi musu zai jayayya akai to kaga tabbacin lahu fi dunya khizyun shine mutane suna ta gane cewa wannan ashe shashasha ne wannan ashe kullallami ne saboda haka duk sanda zai magana sai kaga kara bayyana kunyar gidansu yake kara kunyata gidan nasu yake inda alhamdulillah ahlus sunna ba su alfahari amma dai kaman sautin Malam Jafar Allah ya sanya mishi albarka Allah ya albarkaci karatunsa bisa ittifaki in dai fassara Qur'ani da Hausa ne a fahimta ba a samu wani mutum da Allah ya masa baiwan haka ba irin Malam Jafar Mahmud Adam a fassara Qur'ani da Hausa ka fahimta ba a samu wanda Allah ya masa wannan baiwar ba har yanzu irin Malam Jafar Mahmud Adam wanda dai ya bayyana ma mutane saboda haka shi bakin cikin sa shine Malam Jafar yanzu yana cikin kusan shekara na 20 kenan da rasuwa amma har yanzu sautin sa yana yawo cikin mutane wasu tsummo kara kuma suna nan a jibge a rayi amma ba wanda ya san da su aljahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa imma tufa ahya'u su jahilai tun kan su mutu ma matattu ne su malamai ko bayan sun mutu ma rayayyu ne su Allah ya ji kan Malam Jafar sai gashi nan yana fadi cewa kamar yana mai da martani cewa daga cikin karaman da Allah ke yi wa malami shine kana raye a rai a yi rigima da kai bayan kai mutu ka mutu kuma a yi rigima da kasusukanka kaga wannan ai karama ce kana raye a buga da kai ka mutu a ta ci gaba da bugawa da kasusukanka wannan ai karama ce saboda haka yana da ya buga da nasu iyaye da kakanni yanzu kuma ya rasu yana bugawa da kasusukansu saboda haka shi yanzu wannan kwangila da ya dauko saboda haka yanzu an bar shi ya je ya gama kafin ya gama da Malam Jafar muwa kuma mun sake tara masa aiki Allah ka samu dace to kaga wannan shine asalin ma'anar yujadilu fillahi bighairi ilmi duk abinda za a ce ga Qur'ani nan ga Sunna to mutun zai jayayya to Allah kuma ya ce yana jin kunnan mu yana cewa ma yujadilu fi ayatillah illal ladina kafaru ba wanda ke jayayya game da ayoyin Allah sai kafirai in dai kai ba kafiri bane to duk abinda aka ce maka Allah ne ya faɗa to karka tsaya tambaya yaya aka yi kaza hankalinka bai kai ya gano maka yaya aka yi ba in dai Allah bai faɗa maka yaya ba to ka bar shi a haka karka zama cewa cikin in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus a dinga bin zato da son zuciya bayan kuma Allah ya ce wala qad ja'ahum min rabbihimul huda ga shiriya kuma ta zo daga wajen Allah ka rike shiriyar da ta zo daga wajen Allah saboda haka mutum in ya wayi gari ya zama na cewa kullun yana kokarin wai sai ya binciko menene hakikanin kaza
in an ce Allah ya ce kaza ya ce to yaya akai kaza to yaya akai kaza to kokolwarsa ba za ta iya daukar wannan ba kokolwarsa ba za ta iya dauka ba karshe kokolwar za ta buga ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana yace a hadisi yace shaydan zai iya zuwa madayanku yace waye halicci kaza yana ce Allah to kaza fa waye halicce shi kokolwarsa yace Allah to kaza fa waye halicce shi annabi yace can sai ga maka to shi Allah ma waye halicce shi kaga wannan shirin shaydan ne yayi wasu wasi ne na shaydan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yi isti'aza sau uku a bangaren sa na hagu sannan kuma sai ya bar tunanin da yake din waye halicci kaza halicci kaza ya bar wannan tunanin ya shiga wani abu ya karanta ayan qur'ani huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim Allah shine na farkon da bayi da farko shine na karshen da bayi da karshe shine wanda yake sane da abin da yake a bayyane shine wanda yake sane da abin da yake a fili a boye babu shine madaukakin da ba wanda yake da daukaka a kansa shine kuma yasan duk abin da yake fili da abin da yake boye Allah kuma masani ne bisa dukkan komai to shi yasa ni naga irin wannan shaydanun ko cikin mutane naga irin wannan shaydanun ni wannan tsari nake dauka isti'aza sau uku a gefen hagu saboda shaydan yana da kabilu cikin mutane yana da yan uwa cikin mutane so me yiwa wanda zai zo ya gaya maka to ya akai kaza dan aikan shaydan ne to sanda kake sauraron shi ba mamaki kuma shaydan yana kusa da kai shaydan na kusa da kai daga karshe sai ya gaya maka kuma fa wannan fa gaskiya yake ya da ya ce ayan nan gaskiya ne ka shikenan sai ya sa maka tunani daga sai wani shirmemmen mutum sai ya zo da kutancansa sai ya dauke hankalinka ya mantar da kai ya saka bishi ka koma kuma kana jayayya da ayoyin Allah bayan kuma Allah ya faɗa mana in dai maganar Allah ce to watan mat kalimatu rabbika sidqan wa adla in dai maganar Allah ce to gaskiya ne da adalci a ciki malamai suka ce ayi sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam in labarai Allah ya bayar na abin da ya faru ko abin da yake faruwa ko wanda zai faru nan gaba ko labari na gaibu wanda baka gani ba to gaskiya ne 100% idan hukunci ne Allah yi to adalci ne 100% adalci ne 100% saboda haka wannan shine yadda ya kamata musulmi ya kasance kar ya dinga tsayawa kokarin wai cewa wai lallai lallai cewa shi dolen dole duk abin da yazo a Qur'ani da Sunna sai yayi kokarin ya gano ya akai kaza a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi annabi ya ce imanin ɗayanku ba zai taba cika ba har sai ya zama zuciyarsa son zuciyarsa yana mai bin abinda nazo da shi abinda manzo Allah ya zo da shi shi kake sallamawa kake mika masa wuya to wannan shine zai tabbatar da imanin kai zama cikakke har a gaba ga Allah a ran tashin alkiyama saboda haka wajibi ne duk abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu mika wuya mu sallama ba tare da mun yi jayayya ba tare da mun yi musu ba tare da mun tsaya tunanin ya akai domin kwakwalwarka ba za ta taba iya risko maka yaya Allah madaukakin sarki yake hakikatan ba saboda ta abin da yafi zama wajibi akan ka shine ka sallama ka mika wuya daga anan ne ake samu dangane da abin da ya shafi jayayya anan ne malaman aqida suke da bayani akan abin da ya shafi ilmul kalam wannan ilmul kalam ilimi ne na abin da ya shafi falsafa wannan kuma yana daga cikin makami da ake amfani da shi mafi girma domin batar da mutane a duniya ilimin falsafa a wannan ilimin za a koya maka cewa babu Allah domin bincike da maka ka taba ganin Allah a baka taba ganin sa ba to ya yake duk abin da baka taba gani ba babu shi wannan ilimin falsafa kenan ilmul kalam
to neman irin wannan ilimin akwai wanda su har digiri suke akan wannan ilimin ilimi na falsafanci to haramun ne kafirci ne a musulunci koyan wannan ilimin koyan sa ma kafirci ne ballantana kuma dabbaka shi a cikin aiki kafirci ne saboda haka haramun ne a addinin musulunci wanda wannan na daga cikin hanyoyin da ake batar da mutane akai karshe ya jefa ka a cikin shakka ya jefa ka a cikin kokonto domin in kana lissafi akan ilimi na kalam ilimin falsafa kokarin wato hada nassi da hankali to bata za kai domin hada nassi da hankali shine asalin abin da ya batar da shaidan Allah ya ce ma annabi Allah ya ce ma mala'iku dukan ku ku fadi ku yi ma annabi Adam sujjada Allah ya ce fasajadu illa iblisa aba duka sai suka fadi suka yi sujjada sai iblisa yake illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin iblis shi yayi girman kai yayi zama cikin kafirai Allah ya ce ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ya kai iblis me ya naka kai sujjada ma abinda na halitta da haruna a suratul a'raf yace ma mana'aka an tasjuda iz amartuk me yasa baka yi sujjada ba sanda na umarce ka a suratul hijr yace ya iblis ma laka alla takuna ma asajidi me yasa baka yi sujjada baka zama cikin masu sujjada ba to sai ya fada ma Allah cewa lam aku li asjuda li bashari khalaqatahu min salsalin min hama'in maslu yace ba zai yu bane ba za ta sabu ba ka halicci mutun daga laka daga yumbu kuma ka ce masa sujjada to menene hankalin da ya gwada shine a suratul sadi yace ana khairun minhu yace ni iblis nafi wannan da kace masa sujjada nafi shi alkhairi me dalili yace khalaqtani min nari ni da ka tashi halitta na ka halice ni ne daga wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi ne daga laka saboda haka yanzu a hankalce ai da wuta da laka wuta ne a sama kage yanzu kayi sujjada ma wannan abinda na halitta ai nasi ne umarni ne daga Allah amma da me yayi mukarana yake yi sujjada hankali kaga abinda ya batar da shi kenan hankali to yanzu an auna ai da wuta da laka ai wuta ne a sama laka kuma yana me yana kasa to wannan ya zama silan halakarsa to wannan turban shedan kenan hanyar shedan kenan in an ce ga nasi ya ce to a hankalce to ya bi hanyar shedan kenan ya kama hanyar shedan kenan Allah ya faɗa mana kuma fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ya faɗa mana yace wallahi mutanen duniya kaf Allah ya ce na rantsi da ubangijinka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama la yu'minuna mutanen duniya kaf ba za su yi imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun gamsu sun yadda cewa duk abin da ya shiga tsakanin su na jahayya da musu za su mai da hukuncin zuwa gare ka thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sanan duk abin da suka zantar na hukunci kar su ji wani kaikayi ko damuwa a zukatansu wa yusallimu taslima sannan su sallama maka su miƙa wuya kar su yi jayayya da kai wannan shine silan da zai sa su zama masu cikakken imani in ba su yaka ba to ba su da imani ana cewa ga nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kace to kamar yaya kai to imanin ka ya jibi dole sai ka zama mai miƙa wuya mai sallamawa haka hankalinka da tunaninka duk na kasashe ne ana maganar shari'a baka ma zama mai hankali ba baka ma gane kai mai hankali ba ne sai ta hanyar shari'a ta hanyar shari'an ne ma ka gane cewa kai mai hankali ne in babu shari'a ina hankalin ka yake sannan sayyidina Ali yana cewa inda addini da hankali ake yi yace ni da nawa lissafi in an zo shafa akan safa ko hufi a alula yace to da kasan da a shafa ba saman ba saboda kasan ai shine mai datti ba saman ba inda hankali ne sannan addinin musulunci yace in za ka yi sallah kai alula
fa'idar yin alula shine ka tsaftace gabanka saboda ka tsaya a gaban Allah a matsayin mai tsafta. Sai aka ce kuma in ba ruwa sai aka ce kai taimama ka bugi kasa kasan da yake jikinka wanda aka ce da ka wanke shi to yanzu tunda babu abun wankewa sai aka ce ka sake bugan kasa ka sake mulka kasan a jikinka ka je kai sallah a haka. To yanzu don Allah in hankali ne za a yi addini da shi hankali hankali ya za a yi wannan ya dauki hankalinka. Sannan kalli sallan asuba aka ce ka yi ta raka'a biyu sallan isha raka'a hudu kaga ai in hankali za ka yi to asuba ka tashi daga bacci cikin nishadi in ka wanke fuskanka kai alula akalla akwai karfi a jikinka saboda ka samu hutu to da nan ka bata a ce ka yi raka'a hudu shi ko isha ka fita kai buga-buga ka wahala gagajiya to sai a ce ka yi biyu amma sai aka ce a can ka yi biyu nan ka yi hudu kuma ba yadda ka iya haka za ka yi haka za ka yi ba jayayya ba musu to ashe hankalinka hankalinka aikin banza ne ana maganar shari'a yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mutane suna cewa ana samun wai yaji mutum ya ce wai shari'a sabanin hankali yace to in kaga an samu mu'arada cin karo tsakanin shari'a da hankali an samu sabani to ko dai shari'ar bata inganta ba ko kuma hankalin ba lafiya amma ingantacciyar shari'a da lafiyayyen hankali kuma a yi ma shari'an kyakkyawan fahimta to ba za a taba samun cin karo ba domin lafiyayyen hankali yana bin ingantacciyar shari'a ne hankalin ma bai zama lafiyayye ba har sai in yana bin shari'a din. Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.